a lokacin da yake duba wannan aiki kamar da yake gudana daga tashar jiragen kasa dake Ibutu Meta zuwa Ijoku dake jihar Ogun. Minista Rotimi Amechi ya sha alwashin ci gaba da ziyartar wannan hanya a duk ƙarshen wata domin ganin idanunsa yadda aikin ke tafiya. Yana mai cewa da zarar an kammala wannan aiki dole taimaka wajen samar da ayyukan yi da kuma inganta kasuwanci tsakanin Lagos da Ibadan da kuma sauran jihohi na Najeriya musamman arewacin kasar. Ministan ya ƙara da cewa
there is a crossing. We also look at the crossing. We can't build flyovers at all the crossings. So some of the crossings to be closed and redirected to where we build flyovers. We just choose, yeah, if there are three crossings, those are on the spot assessment of the challenges we are facing, how to find solutions to them and enable them.
Yace wannan hanya zai shafi wasu gadoji da ake ginawa a Oshodi da Ikeja da kuma wanda ake ginawa a Ijoku a jihar Ogun. Kuma muna mai yayi muga cewa aikin bai kawo illa ga sauran ayyukan ci gaba da ake gudanarwa ba akan hanya. Game da gadar jirgin kasa da ya rufta tsakanin Jabba da Makokuwa sakamakon ambaliyar ruwa, Minista Rotimi Amechi ya ce injiniyoyin hukumar na iya bakin kokarinsu na ganin cewa an sake gina wannan gada domin sake dawowa da zirga-zirgar jiragen kasa daga Lagos zuwa arewacin Najeriya, kamar da kakakin hukumar jiragen kan kasa na Najeriya Alhaji Yakubu Mahmud ke mun karin haske.
Tabbas gada ya karye saboda ruwa da aka kai wanda wacin kori tsakanin wani tsha da ake ce mushi Indahu da Tatabu a jihar Niger. Amma injininmu suna can suna ta aiki yau kusan sati uku kenan bi iznillahi. Daga nan zuwa yan kwanaki masu zuwa za su kammala kuma za a bude hanyar jirgi zirga-zirga ya ci gaba tsakanin Lagos da Kano ko kuma kudanci da arewacin kasar Najeriya.
Shirye wannan aiki na gina hanyar jirgin kasa daga birnin Eko zuwa birnin Ibadan a jihar Oyo an kensa zai ci naira biliyan 458 a tsawon kilomita 156 wanda kuma mukaddashin shugaban kasa Yemi Osibanjo ya kaddamar a ranar 7 ga watan Maris na bana. Wani kamfanin kasar China mai suna CCECC ne aka mika wa aikin gina hanyar dogon da tashi daga Lagos zuwa Ibadan ta bi Kalaba zuwa kuma birnin Port Harcourt. Abin da ke cikin murya Amurka daga Lagos.